take a yam and a key or kida. Kins a mama, manjay. Dark and a key for jungle kaidi. Tin the king I for handuri. Shake Ibrahim kayama jari. Yana da baiwa tari tari. Alhajab dillahi sunu suka yama da kaina da. Da sayya da karama chota mai jirgo. Shake Ibrahim kayama kin zaman jiko. Kuma Abdullahi sunu shi ya zama ki bango. Amma duk da hakan ke kika zama mai jiko. Ni kuma shake Ibrahim kaya mada hango. Zai kai wani kadami bai girma tun daga suna aya. Sai ya da karama jota kina lafiya. Yar gidan girma ni ke na kawa tambaya. Kin haifo jariri da farar aniya. Na san zai rayu cikin tarin tarbiya. Alhajab dillahi sunu suka yamane. Mahaifin jaririn rai maka jinjina. Ka zama gwarzo a cikin fadin duniya. Limi a dangarin kowace nahiya. Kai akan sagarin sai ya daba tambaya. Yau ka haifo bahari ya gwaji maliya. Alhajab dillahi kaya mana daniya. Kai da ka nake jin baiti na zuwa. Sayyada yar baiwa da muka fahimta. Dole ne mu ya bakin kawur ta kin ka saita. Yar gidan amanya kuma irin jini mai tsafta. Sayyada karama chota mun kira miki sa'a. Ibrahim kaya maka fito daga dangi. Dan gidan Hajiya Maryam Jummai ba shakka. Dan Hajiya Maryam ta sallamai abun mamaki. Dan Hajiya Rabi rayuwar ka ba karaki. Matan Abdullahi sunu suka yama na gaishe ku. Zulaiha ta Abdullahi sunu suna gaishe ki. Kakar jariri dole yanzu gaishe ki. Sayyada Fatima chota jinjina gare ki. Sayyada Inayat shaka Abubakar gaishe ki. Sayyada Khadija shaka Abubakar gaishe ki. Sayyada Zahra shaka Abubakar gaishe ki. Yayan jariri yanzu zanayo gaisarwa. Munira Abdullahi sunu su gaishe ka. Abisa Abdullahi sunu su gaishe ka. Sayyada Abdullahi sunu su gaishe ki. Faiza Abdullahi sunu su gaishe ki. Ummani Abdullahi sunu su. Walida Abdullahi sunu su gaishe ki. Mai chota Abdullahi sunu su gaishe ki. Sadika Abdullahi sunu su gaishe ki. Khadija Abdullahi sunu su gaishe ki. Fatiha Abdullahi sunu su gaishe ki. Umm Kulsum Abdullahi sunu su. Hasan da Hussein jinjina a gare ku. Malam sunu su jinjina a gare ka. Yaran Sayyada Karama na yaba ta ku. Rukaiya Kano jinjina a gare ki. Aisha ni na jinjina a gare ki. Fauziya na yabo gurin alinki. Hannatu na jinjinar yabo a gare ki. Mamatu na jinjinar yabo mun tari. Zara Usaida jinjina a gare ki. Ahmad jinjinar yabo a gare ka. Ke ma gaisuwa nake a gare ki. Shehu kai ma gaisuwa nake a gare ka. Abokan dadi jinjina zan yi muku. Ibrahim bayina yabo a gare ka. Shehu bidan na yabo yabo agarika malam sani na yabo agarika malam salis na yabo agarika abdurrahman gaisuwa nake na yi maka alhaji dan tala yare na gaishe ka mr mike oje kai ma gaishe ka kayan sayyada kar wajen gaisarwa biju jinjina nake a gare ki ka sai ke ma na yaban aliki zara balla ce jinjina gare ki jabi ke ma na yaban aliki raniya jinjina nake a gare ki sayyada mani gaisuwa na yi miki sayyada batulin na yaban aliki sayyada jalo gaisuwa na yi miki sayyada fauzi na yabo a gare ki sayyada lallahi sana gaishe ki sayyada sharifa na yabo a gare ki sayyada zaifat ke ma na gaishe ki sayyada amin na yaban aliki sayyada baida jinjina gare ki sayyada daigai na yabo a gare ki yaran daji yanzu su nake gaisarwa sayyadi yana jinjina yabo a gare ka abdulaziz jinjina nake a gare ka abba kai ma jinjina nake a gare ka victoria jinjina nake a gare ki richard jinjina nake karawa Mustafa jinjina nake a gare ka anan ne zan dakata yan wana wai kan waka na yi